Sasha Hausa na Murya da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya don halartar taron bunƙasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiya da kasashen Afirka. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan a Jamhuriyar Nijar ta bayyana damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsare su ba akan ka'ida ba a baya-bayan nan.
Statistika biyu zuwa uku wanda suka huce akwai abubuwa wanda suka kama da tsaye da mutane ba akan ka'ida ba. Hello justice in ta bada sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita ba a yi sai a yi dandaja.
Sakataren kungiyar Meter Dan Batura kenan, muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin kotunan zabe na soke zabukan wasu ƴan majalisa daga jam'iyyar PDP a jihar Plateau. Muna kuma tafar da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kulle yaumin daga yau dinnan Alhamis a yakin da take yi a Hamas da Hamas a sassan arewacin Gaza. Wannan sanarwar wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka John Kirby yayi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke gwabzawa da Hamas a birnin Gaza da yadda wasu ƙarin Palestinawa ke gudu daga wurin. Wannan tsagaita wuta da za a rika yi na iya baiwa Palestinawa zarafin ficewa ta wajen bin wasu lawalolin jinƙai, kuma wani babban mataki ne na rage barnar da yakin ke yi a cewar Kirby. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin buɗe taro game da Gaza a yau dinnan Alhamis a birnin Paris, inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda. Wakilai daga ƙasashe sama da 50 ciki har da Amurka da wasu ƙasashen Larabawa da yawa sun hallara. Ba a gayyaci jami'an gwamnatin Isra'ila ba, to amma an sanar da su shirin taron tuntuni a cewar ofishin hulɗa da 'yan jarida na Macron. Macron ya yi kiran da a rika ɗan tsagaita wuta a yakin na Isra'ila da Hamas saboda dalilai na jinƙai. Yana mai cewa tabbatar da tsaron lafiyar farar hula wani abu ne da ba ja a kai. Yayin da kwamandojin rundunar tsaron Isra'ila ke cewa mayakan Hamas sun rasa iko da arewacin zirin Gaza, kuma wai sojojin Isra'ila sun shiga har tsakiyar birnin Gaza, har yanzu akwai wata babbar tambayar da ba a ansa ba. Wato shin me zai faru da wato yankin na Palestino da ya daidaice bayan yakin na Isra'ila da Hamas ya kare? Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya gaya ma kafar labarai ta ABC News a wannan satin cewa Isra'ila za ta daunayin tabbatar da tsaron Gaza zuwa wani lokacin da ba a kayyade ba. A ta bakinsa, saboda mun ga abin da ke faruwa muddin ba mu daunayin tabbatar da tsaron ba. To amma da aka tambaye shi kan waɗannan kalaman na Netanyahu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya ce Amurka ba za ta goyi bayan duk wani sake mamaye Gaza shekaru wajen 18 bayan janyewar da sojojin Isra'ila da 'yan kamawuri zauna suka yi a wannan matsatsen yankin ƙasa tun a shekara ta 2005 ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yitar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai hadari ta fuskar soji tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa Koriya ta Arewar na samar ma Rasha makamai don amfani da su a yakin da take yi a Ukraine. Wannan al'amari ne mai matukar tayar da hankali ga dukkan mu biyu da ma sauran kasashen duniya a cewar Blinken. Abu ne tare manema labarai a Seoul bayan ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin. Babbar hukumar leken asirin Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa Koriya ta Arewa ta tura makaman atulare sama da miliyan guda ma kasar Rasha tun a farkon watan Agusta, wadda ta ce ya kai yawan makaman da Rasha ke bukata na tsawon watanni biyu a yakin. A ƙarshe, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau Alhamis ya yi watsi da duk wani kira na a tattauna da Rasha kan mamayar Ukraine da ta yi, masu cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin shawara da Rasha a wannan lokacin. Au, ba su fahimci al'amarin ba ne, au an ruɗe su ne, ko kuma dai Rashar suke goyon baya, don haka suna ma so ne fitin ya dan huta kafin ya sake kai wani babban farmaki, abinda Kuleba ya rubuta kenan a takafar X. Kuleba ya ce bai kamata Ukraine ta fada cikin wannan tarko ba, kuma ba ma za ta fada ba. Ranar Laraba Rasha ta ce za ta shiga tattaunawa. Shugaban Ukraine dai Volodymyr Zelensky ya ce bangarensa ba zai shiga wannan tattaunawar ba har sai Rasha ta janye dukkanin sojojinta daga wuraren da ta mamaye a Ukraine.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya domin amsa gayyatar shiga taron bankasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiya da kasashen Afirka a wata hira da ministan sadarwar Najeriya. Daya daga cikin yan rakiyar shugaba Tinubu ya ce makasudin taron shine janjan hankalin masu saka jari zuwa Najeriya da kuma karfafa harkokin kasuwanci. Ga karin bayani daga Umar Faruk Musa.
Ana sanin a wannan ziyarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai yi tare da waɗansu manyan kusoshin gwamnatinsa, zai kokarin ya jawo hankalin kasashen Laraba musamman Saudiya wurin zuwa domin saka jari a cikin Najeriya da kuma tallafawa Najeriya gurin fannoni daban-daban musamman maganar tsaro da kuma batu da ya shafi cinikayya na albarkatun man fetur da kuma kasuwanci wanda dama an dade a tarihi ana samun shi tsakanin kasar Saudiya da sauran kasashen Larabawa da kuma Najeriya. Da yake a jerin waɗanda ke raka shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan ziyarar har da shugaban hukumar Agazai ta Najeriya Malam Jalal Arabi, ana ganin cewa tsarin aikin haji da irin bukatun 'yan Najeriya a hada-hadar da aka ga ana wahala a wurin aikin haji zai kasance ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba Tinubu zai tattauna da mahukuntan Saudiya domin a yi gyara ta yadda Najeriya ba za ta ci gaba da yin kuka ba. Wannan ziyara babu shakka za ta share hawaye na 'yan Najeriya musamman Alhazai waɗanda suka daɗe suna cikin kunci. Ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris na ɗaya daga cikin waɗanda suka raka shugaba Tinubu wannan ziyarar, ya yi mun kuma ƙarin haske dangane da muhimmancinta da irin abubuwan da Najeriya ke fatan za ta samu a gurin wannan taron, inda yake cewa
na farko da aka tabbari tarukan da guda biyu ne amma an soke daya saboda rikicin da ake tsakanin kasar Isra'ila da kasar Palestine, rikicin da ake da yan Hamas. To yanzu amma za a yi guda ɗayan na taron Larabawa da Afirka don a kyautata dangantaka a kokarin da za a yi wato kyautata zamantakewa da kuma harkokin cinikayya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu. A wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zo yi kenan, a gobe ne za a yi wannan taro a nan Riyadh, in Allah ya kai mu.
To amma takamaimai me Najeriya take fata ta samu daga wannan taro ko wannan mu'amala da za a yi da kasashen Laraba musamman ita Saudiya din?
To ka san kullun muna neman dangantaka mai kyau tsakanin mu da kasashen duniya. Na farko saboda mutanen mu suna fita waje ana samun kuma cinikayya a tsakanin 'yan Najeriya da mutanen wannan waje, sannan kuma ita Najeriya yanzu tana neman duk wani wanda zai taimaka mata wajen haɓaka tattalin arzikin kasar. Dole ne a tashi tsaye saboda a samu wato kyakkyawan zamantakewa tsakaninmu da kasashe kamar kasashen Larabawa, abin da ya kawo shugaba Ahmed Bola Tinubu kenan, domin mu samu wannan wato ci gaba na zamantakewa da kuma cinikayya tsakaninmu da kasashen nan na Larabawa.
To akwai masu ganin cewa dama Saudiya takan taimakawa Najeriya a fannoni daban-daban, ko na ilimi, ko na wasu dabara ko fasahar hakomai da kare arziki na mai da sauransu. Akwai yiwuwar wannan taron ya tuntuɓi wannan koda ta wata hanya da kasar za a yi wani haɗin gwiwa ko sa hannu domin a daidaitu kan taimaka ma kasar Najeriya.
Wannan al'amari ne shi yasa ma aka zo, lalle ne za a samu wannan kyakkyawar dangantaka, kuma za a ci gaba da samu wannan abubuwa da nasori da kai in Allah ya yarda.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris, wanda ke tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan taron da za a yi na kasashen Larabawa da kuma Najeriya domin duba hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da mu'amala ta diplomasiya mai kyau tsakaninsu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar, kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan ta nuna damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsari su ba bisa ka'ida ba, duk kuwa da cewa sojojin da suka yi juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar sun sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da batun kiyaye 'yancin bil'adama da walwalar jama'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A taron manema labaran da ta kira kungiyar Association des Jeunes Avocats du Niger AJAN a takaice ta fara ne da nuna takaicinta kan wasu abubuwa da dama da tace suna wakana a 'yan makonnin nan a Niger, waɗanda suka sabawa tsarin zamantakewar dukkan wata al'ummar da ke fafutuka akan maganar 'yancin bil'adama da tabbatar da aiki da doka. Maitre Ɗanbature shine sakataren kungiyar matasan lauyoyi ta AJAN.
Statistika biyu zuwa uku wanda suka huce, akwai abubuwa wanda suka kama da tsayi da mutane ba akan ka'ida ba, kamar yadda shari'a ta shinhuda hallo justice in ta bada sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita, ba a yi sai a yi dandaja.
A matsayinta na mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam kuma wacce ke son a yi komai a kan gaskiya, kungiyar AJAN ta ce ba za ta rufe ido tana kallo ana fatali da doka ba. Matsalar da a yau girmanta ya kai matsayin da hatta lauyoyi ba sa samun sukunin bin diddigin mutanensu da ke hannun hukumomi. Maître Boubacar Ali shine shugaban wannan kungiya.
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République.
Cakke dukkan wani wanda ake zargi abu ne da doka ta hannun tawa hukumar 'yan sandan farin kaya ko rundunar tsaro ta gendarmomi, waɗanda dukkan su ke ƙarƙashin alƙali mai tuhuma wato procureur. Kungiyar AJAN na kiran majalisar CNSP ta dakatar da kama-kaman mutane ba akan ka'ida ba, sannan ya zama wajibi a mutunta hukuncin kotuna, haka kuma dukkan mutanen da aka kama a yi musu shari'a ta adalci da gaskiya da ke buƙatar a mutunta 'yancin samun kariya.
Le droit à un procès équitable qui implique le respect du droit à la défense.
Kwana ɗaya bayan da matasan lauyoyi suka fitar da sanarwa, suma wasu lauyoyin na daban da ke ƙarƙashin haɗin gwiwar Law Council sun bayyana damuwa a game da halin da wasu makusantan haɓararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum su kimanin tara ke ciki, waɗanda ke tsare yau kwanaki aƙalla 20 a ma'aikatar satar bayanan sirri ta DJSA cikin yanayi irin na muzantawa.
Nos clients étaient jetés dans les cellules sombres et hermétiquement fermées, coupés du monde extérieur, livré aux moustiques et à la chaleur torride qu'il se fait.
A ranar farkon juyin mulki, sojojin majalisar CNSP sun sha alwashin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da waɗanda suka shafi 'yancin ɗan adam, sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin ba haka abin yake ba a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mana Barma. Kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja na ci gaba da tambake 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Filato daga mukamansu. Ya zuwa yanzu kotun ta cire sanata ɗaya da 'yan majalisun wakilai guda hudu, yayin da ta umarci a sake gudanar da zaben sanata guda da wani na ɗan majalisar wakilai, dukansu 'yan jam'iyyar PDP. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na musamman. A ci gaba da yanke hukunci kan kararrakin zabe da kotun daukaka kara ke yi a Abuja. Ya zuwa yanzu ta tumbuke sanata daya da yan majalisun tarayya guda hudu a jihar Plateau, yayin da ta ayyana a sake zaben sanata guda da gurbin dan majalisar wakilai guda a jihar ta Plateau, waɗanda daukacinsu ƴaƴan jam'iyyar PDP ne. Lamarin ya janyo rudani a tsakanin ƴan siyasar jihar, musamman manyan jam'iyyun da suka shiga zaben da suka hada da APC, Labour Party da PDP. Matsalar ta samo asali ne kan yadda jam'iyyar PDP a jihar ta rabe kashi biyu, ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Jonajan da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja Jeremiah Usaini, waɗanda dukansu tsofaffin sojoji ne. Na nemi jin ƙarin haske kan matsalar da ta kai aka cire ƴaƴan jam'iyyar PDP daga mukamansu. Mr. Emmanuel Macham kusa ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau.
Wannan abin da ya faru ba abu ne mai sauki ma jam'iyyar mu na PDP ba, kuma mun dauke shi sosai cewa abu ne wanda mun bar ma Allah. Mun sha fada cewa mu gyara gidanmu saboda wani rana kada wannan abun ya faru.
Amma tun farko ma wace matsala kuke da ita a wannan fati?
Wato matsalan da mun samu ya taso tun daga lokacin zabubuka na shugabannin fati daga ward level. Tun da an gama zabe na 2019 an samu matsala domin group na PDP sun rabu kashi biyu, akwai wayanda suna karkashin Jeremiah Usaini domin shi ne ya nemi gwamna 2019, sannan akwai wayanda suna bangare dayan. To su mutanen wannan bangare dayan ba su supportin Jeremiah Usaini a neman gwamna a 2019 ba. To da haka zo za a kafa shugabanni na party, suka ce dole da Rufi Sango ya sauka daga chairman na party, wanda kuma ya saukan. To amma za a iya zama national su iya siya wa a rectifying wayannan kananan matsalolin sun tuna tukuna karami ba su iya ba. Har ya zo wurin da wancan group din da shike suna da akwai chairman na local government a lokacin, da kuma suna da akwai national officer da shi yana layazin tare da su, har sun siya form ma bangaren su na zaben ESCO, ba su siya ma mutanen mu ba. Mutanen mu sanda mun nema kudin mu mun zama su siya form a Abuja. Dun da ma mun siya form kusan miliyan 28 a Abuja, mun koma Jos sun ce wai form din fake ne, sai ba su bar mutanen mu sun participate na zabubuka a wards ba, ba su bar in mazaɓin local government an ɗage shi chairman na congress ya ɗage zaɓen ESCO na local government saboda COVID-19 a 2020. To da ya tafi Abuja shi Professor Maxwell Gidado kenan, ya chief of staff na Adama State Government, da shi ne jam'iyyar ta tura shi a matsayin chairman na congress committee. Da ya tafi wannan zaɓen saboda COVID-19 ya koma Abuja, sai sun sa wani ya zo ya conducting basu nasu congress banda kungiyar banda mu a ciki, har su cikin wannan list zuwa Abuja, kuma Abuja sun karɓi wannan list. Tun da muna ta ce ba a yi da mu ba, ba a yi da mu ba, ba su saurare mu ba, shine duk aka nufa kotu, aka shiga kotuna barkatai a jihar Plateau. To duk wurin da an je kotu an samu wannan judgment against the party, maimakon da party kuma ta zauna ta dube judgment din, duk suka dinga ignoring wannan judgment din saboda shawarwarin da lawyoyin suke basu cewa kar su damu da shi, za a handle abun.
Yaya za ku warware wannan matsala tsakanin waɗannan bangarori biyu na PDP, tunda kusan za a ce dukan ku kun cutu kenan tunda an ciccire muku wato ƴaƴanku daga waɗannan mukamai?
To ina ganin musamman lokaci ya kai wannan shugabannin mu su yarda cewa dole a zo kan tebura a sasanta wannan magana, domin idan ba a zo kan tebur din ba ma har yanzu akwai gari na a kafa. Domin idan yau national sun ce za su yi zaben ESCO a jihar Plateau, sannan sun ware wani bangare, ɗaya bangaren ma za su sake koma kotu.
Yayin da jam'iyyar PDP ke cizon yatsa bisa lamarin ta leko ta koma, su ko ƴaƴan jam'iyyar APC suna son barka ne kan shari'un da kotun ta yanke. Jibrin Kamga Bancir, wanda ya kasance Director General na campaign waɗan takarar gwamna na APC a jihar Plateau, ya ce su dai sai hamdala.
Mu matsayin jam'iyyar APC shine cewa mun gamsu da irin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara take bayarwa, domin Allah ya kawo ranar za a yi wa kowa adalci a Najeriya bisa ga tsarin dokan ƙasa. Kuma duk wani kace ne da ake bayarwa mu da wannan, muna so mutanen jihar Plateau su sani cewa mun yi imani ga Allah ne yake ba da shugabanci. Za ka shiga zabe kuma ka yi adalci, ya zama to cewa an bi tsarin dokan zabe da dokan ƙasa dan kana so ka yi shugabanci. Mu muna roƙon kowa ya kwantar da hankalin shi. Duk wani surut da ake ba abin da zai faru duk mai jihar Plateau ne, ba wani wanda ya fi wani sanin Plateau. Duk idan aka gama da shari'ar nan, duk wanda Allah yanzu ba an riga an ba ma wani ba lalle bane yau ka bi ka je ka ce sai abin da kai kake so ka saba dokan kasa za a yi, ba a yin wannan. A daina yaudaran jama'a, in kana son shugabanci ka fito fili ka gaya ma jama'a gaskiya, inda akwai kuskure ai kuskure ku yi gyara. shikenan da samu ci gaba daga kotun daukaka kara da muke ciki yanzu har zuwa kotun koli muna neman hakinmu ne amma an Allah bai bamu ba wani abu zamu jira sai wani lokaci ba fada ba fitina ba zagi ba komai
ana cikin wannan dambarwa ne wasu matasa daga jam'iyyar ta PDP suka fito suka yi zanga zanga a jiya Laraba don nuna kin amincewar su da hukuncin da kotun ke yankewa na tattauna da wasu da na tarar a wurin zanga zangar
Ni ne suna Jipo Ayuba Hicks muna zanga zanga domin appeal court ta je ta hana abin da tribunal bata yi ba so muna jin haushin abin da aka yi shine muna ce mutanen Plateau State su zabe zabe da mutane sai kotu ta karbata ba su wanda ya ci local government ya zama senator wanda ya ci local government ya zama senator wanda ya ci local government ya zama house of representative mu kuma ba ma son wannan sai mu fito ne domin yi wannan zanga zanga mu nuna ma duniya da cewa wannan abin da ake mana Plateau State ba mu ji dadin shi ba
yanzu wannan zanga zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma me ya ma'ana wannan
eh ta maido mana da mutane mu akwai abin da akwai abin da ake ta turance da cewa judicial review so ina so a review wannan abin a dawo da shi domin ita kotun Allah ya ita Supreme Court kenan bata yi wannan judgment ba bata yi wannan pre-election matters kenan ba su yi ba so mu na ce tun da ke kotu Allah ya isa ya ce baya cikin leka asirin wasu to me yasa wannan kotu ita ta leka asirin su so mu na so ku ga wannan kotu wanda Allah ya san ta je ta ga amana sai a dawo ta yi constitutional judicial review da dawo mana da mutanen mu
sunana Matthew Sle mu fito muna so mu karba yancin mu ne su suka ce ba mu da threshold su duba tun lokacin da a picol
picol
suka yi job na su suka ce na mu vice president na shi kashi kashi ma suka ce party PDP da wadannan bai shafe wadannan aka ci yanki case aka ba ma shi ma yaya yanzu ya zo mana mu PDP an yi primary election sai aka ce wai PDP ba su da structure ana rushe mana da zabe kuma mu talakoki ne muka sa zabe kuma ba mu yada ba
sunana Pam Isha Musa
wannan abu ya faru a Kano sun fita sun fita cewa ba su yarda ba yau an revise musu back a Maiduguri ma ta faru so mu a Plateau mu zama mun yi laifin me da ake mana wannan saboda haka mu muna tsaya mu yi wannan abu ne domin a mayar mana da mutanen mu a office
sunana Joel Titus daga Panjim local government gobna ya ci zabe muna da 17 local government ya ci zabe as a local government guda goma yo ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe dan kai magana stop to ne a Plateau State ai ya kamata a tukume ita aine don me ta kawo logon PDP kin ga daga wurin zamun gama ana diske a low aine ita ne maza ba tana conducting election ta kawo logon PDP ni na san PDP ba ta da damuwa kenan
sunana Ado Aliyu yo an kika duba Plateau muna son a yi zaman lafiya da musulmi da krista na sabon mu mutanen da ba su aski a ci gaban kasar nan su suke ta mana wannan abubuwa amma ni ina roƙon shugaban kasa ina roƙon shugaban kasa da ya jira ma yi duba talkoci suke cin wahala yanzu wani abin da kuma bai samu ba ba a zo a hana shi cin dadi a kasar shi yanzu ki duba dan Najeriya ya zama kamar mutumin Ghana ko kuma mutumin Cameroon menene amfani shi kamar ba dan Najeriya ba ko ba gaskiya bane
amma kana ga wannan zanga zanga shine zai samu muku da mafita
zanga zanga nan da muka nuna ba mun nuna ko na tashi hankali ko kuma na wani abin nan bane mun nuna ai change abinda tribunal da appeal suke yi ba su bane mafita a rayuwa ni abin zanga musu to su ji tsoron Allah akwai mutuwa a rayuwa
daga cikin yan majalisar dokokin jihar Plateau 24 jami'iyar PDP na da mambobi 16 jami'iyar APC na da guda 7 yayin da jami'iyar YPP ke da kujera 1 tilo Sauran shari'un da ke gaban kotun ɗaukaka ƙarar su ne na 'yan majalisun dokoki da na gwamnan jihar Plateau da ke zama ɗan jam'iyyar PDP wanda al'ummar jihar ke zuba idon ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Mai saurare barka da kama gidan radiyon sashen Hausa na Amurka a daidai wannan lokaci yake cillo da labaran wasanni inda shirin na yau tattaunawa ce da mai sharha kan kwallon kafa ya tsokaci kan fafutukar da ake yi a fagen club na kasashen Turai ya kuma duba yadda fafutukar da kasashen Afirka ke yi musamman Najeriya domin samun cancantan shiga kwallon duniya Malam Muhammadu Dandare gare ka
wadanda suka samu shigewa zagaye na 16 din kenan na club guda 16 shine round of 16 akwai Real Madrid daga Spain da kuma Real Sociedad sai Bayern Munich daga Germany sai Manchester City daga Ingila sai RB Leipzig da kuma daga kasar Jamus sai kuma Inter Milan daga Italia sune guda 6 wadanda suka samu tsallakawa daga yanzu sauran kuma akwai wadanda suna bukatan maki kadan su tsallaka sauran kuma akwai wadanda komai na iya faruwa musamman kaman su group na Borussia Dortmund da PSG da Inter Milan da Newcastle kowa na iya tsallakewa kuma ana iya cire kowa
wato wannan dai karo su Barcelona su
Barcelona suna daya daga cikin wadanda suna dan neman maki kadan ne su tsallaka domin ya suna da maki kara to amma su din ma dai har yanzu dai suna kasa tana da godin da akwai sauran kura gaskiya sai sun saki gogari sun suka ci to sun tsallaka
Manchester United ba
to Manchester United ba za a ce an cire su ba amma abin yana nuna musu danja domin su ne na karkashin teburin su wanda haka yana nuna in dai haka za a tafi to ko kofin Europa ma ba za su samu zuwa ba amma sun san kara kokari komai na iya faruwa za su iya qualify na champion din ko kuma kokarin su ya tsaya iya zuwa Europa
to idan ka duba tabuka wanda Barcelona take ganin da cewa a jere su ya fake na ana cinta
wannan
shi kocin su Javi naji ana faman cewa ko kaman za a sake shi ne yayane ne haka dai
gaskiya a yanda abu yake tafiya a yanzu kaman su bai kamata a ce ma sun fara tarin haka ba domin shi Javi ya fahimta mu yana iya bakin kokarinsa domin su ai yana da wahala ma a ce ba su tsallaka ba tunda yanzu suna da point 9 ai suna da wasa ɗaya tare da wasu karaman team wanda daga cikin wasa guda biyu ne wanda kuma zai wahala a ce ba su fi nasarar wannan wasan ba ko a wasanni na kofin duk na fitan ne ai ba za a ce rashin kokarin su ya yi yawan da har za a ce za a sallame shi ba kamar irin na Manchester United da shi ne ya fi nuna cewa kamar su kan watakila za su canza kwanciyar su nan ba da rajewa ba.
To mu dan duba fagen Premier yaya wani irin waina ne ake tuna.
To a Premier dai a yanzu haka waɗanda suke riƙe da teburin ma a baya su ne Tottenham Hotspur da kuma su din ma sun samu koma baya wannan sati wannan wasa da aka yi wanda aka sha su hudu da biyu wasan su da Chelsea wanda suka samu jan kati guda biyu wanda ƴan wasan su biyu suka fita to a gaskiya ya da nuna cewa yake nan har yanzu dai ba a san macicewa ba yawwa tunda yanzu Man City Manchester City sun sake samun dama ga kuma Arsenal to ga ita Tottenham din Liverpool ma dai abin nasu dai gashi dai yau dan yi fari gobe ya baki
mai sharha kenan Malam Muhammadu Dandare Abdulwahab Muhammadu mana Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaicen shugaban Amurka koko fajarar shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kullum yomin daga yau din nan Alhamis a yakin da take yi da Hamas a sassan arewacin Gaza wannan sanarwa wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka John Kirby yayi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke gwabzawa da Hamas a birnin Gaza ta yadda wasu ƙarin Falasɗinawa ke gudu daga wurin Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin buɗe taro game da Gaza a yau ɗin nan Alhamis a birnin Paris inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda wakilai daga kasashe sama da 50 ciki har da Amurka da wasu kasashen Larabawa da dama sun hallara ba a gayyaci jami'an gwamnatin Isra'ila ba, to amma an sanar da su shirin taron tuntuni a cewar ofishin hulɗa na yan jarida na Makran.
Masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.